Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan lasariya da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare nake da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Asabar 15 ga watan Yuli na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Murtala ba mu kanin labarai.
To Sarfilo, Amurkawa na ci gaba da bayyana rashin gamsuwa da yadda demokradiyya take tafiya a kasar a halin yanzu. Jami'an Koriya ta Kudu sun ce akalla mutane 7 ne suka mutu sakamakon ruwan sama kama da bakin ƙwarya da aka yi a cikin kwanaki biyun nan da suka gabata. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce miliyoyin ƙasar Sudan ba za su iya samun kulawar gaggawa ta rashin lafiya ba domin yaƙi da ke ƙoƙarin karya tsarin kiwon lafiyar ƙasar.
To Allah ya kyauta, kanin labaran duniya kenan. Cikin shirin za a ji cewa headquarters sojin Najeriya ta fara bincike kan hatsarin jirgin horar da hafsoshinta.
Kwamitin kamar yadda kakakin rundunar sojojin saman Najeriya Air Commodore Edward Gapkwet ya sanar zai binciko ainihin abin da ya faru da jirgin a sama da ya kai ga ya rikito ƙasa.
Haka kuma za a ji cewa rashin wutar lantarki a wuraren kiwon lafiya a Najeriya na mayar da hannun agogo baya.
Kawo wannan solar system din a nan gaskiya komai ya gyaru. Yanzu muna aiki awa 24 ba matsala.
Daga nan za mu leƙa jamhuriyar Niger domin gani yadda ake amfani da hasken rana wajen samun makamashi. Sai kuma shirin a dawo lafiya na baya ko makiri da kuma wasu daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Amurkawa na ci gaba da bayyana rashin gamsuwa da yadda demokradiyya take tafiya a halin yanzu. A cikin wata ƙuri'ar jin ra'ayoyin jama'a da kamfanin dillancin labarai na Associated Press da cibiyar binciken lamuran yau da kullum ta NORC ta gudanar, kusan rabin Amurkawa, wato kashi 49 cikin 100, suna cewa demokradiyya ba ta aiki kamar yadda ya kamata a Amurka. Kashi 10 cikin 100 ne kacal suka ce komai na tafiya daidai a tsarin demokradiyyar. Yayin da kashi 40 cikin 100 kuma suka ce ba yabo ba fallasa. Manyan jam'iyyun siyasar kasar ma sun sami karancin maki dangane da yadda kowacensu take gabatar da akidodin demokradiyya. Kashi 47 cikin 100 sun ce 'yan Democrat na yin aiki maras kyau ta fannin akidodin demokradiyya, yayin da kashi 56 cikin 100 na ƙuri'un suka ce 'yan Republican kan iya yin aiki mafi kyautatuwa. Manyan jami'an diplomasiyyar India da China sun tattauna da juna a gefen taron kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya a Jakarta. Wang Yi, ministan harkokin wajen China, ya shaidawa takwaransa na kasar India Subrahmanyam Jaishankar cewa akwai bukatar kasashen biyu su daidaita kawancen da ke tsakaninsu, a cewar wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen China ta fitar. Kasashen biyu dai na iyaka mai tsawon gaske da juna, inda alakar da ke tsakanin rundunonin sojin nasu za ta yi tsami. To amma yarjejeniyoyin kan iyaka da dama da aka kulla sun soma inganta alakar tasu. Duk da haka, a cikin shekara ta 2020 sojojin sun yi arangama da juna, inda aka kashe sojojin India 20 da sojojin China 4. Ma'aikatar harkokin wajen China ta ce India ta amince da wani zagaye na tattaunawa kan batutuwan da suka shafi kan iyaka. A yau Asabar, jami'an Koriya ta Kudu sun ce akalla mutane 7 ne suka mutu sakamakon ruwan sama kama da bakin ƙwarya da ya mamaye kasar cikin kwanaki biyun da suka gabata. Wasu mutane 7 kuma sun sami raunuka, yayin da wasu biyun kuma ba san inda suke ba, a cewar ma'aikatar harkokin wajen harkokin cikin gida da tsaro ta Koriya ta Kudu, inji kamfanin dillancin labarai na Associated Press. An kwashe dubban mutane daga gidajensu, kuma ana sa ran za a ci gaba da kwashe mutanen, yayin da masu hasashen yanayi suke bayyana cewa za a iya samun ƙarin ruwan sama. Wani jirgin ƙasa ya kaucewa layinsa a jiya Juma'a lokacin da ya ci karo da karkicin da ruwa ya janyo, ya kuma tattara su akan layin dogon. To sai dai babu rahoton jikata a cikin jirgin ƙasan. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC.
To nan ba da jimawa ba, Murtala zai kawo mana ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan Hedikwatar tsaron Najeriya ta ce ta fara gudanar da wani bincike akan wani hatsarin jirgin horar da hafsoshinta a jihar Benue. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Mai na kaina ya aika mana.
Babban hafsoshin sojojin saman Najeriya, Air Vice Marshal Hassan Bala Abubakar, ya kafa wani kwamitin bincike da zai binciko musabbabin hatsarin wani jirgin saman soji. Kwamitin, kamar yadda kakakin rundunar sojojin saman Najeriya, Air Commodore Edward Gabquet ya sanar, zai binciko ainihin abin da ya faru da jirgin a sama da ya kai ga ya rikito ƙasa. A je ne dai wani karamin jirgin horar da hafsoshin sojin saman Najeriya, samfarin FT-7NI, ya yi hatsari kuma ya rikito daga sama a daidai lokacin da yake shawagi irin na yau da kullum a birnin Makodi, hedikwatar jihar Benue. Hafsoshi biyun da ke tuka jirgin sun fice daga jirgin lokacin da yake fadowa ƙasa, duk da dai ba su samu wani rauni ba, amma ana can ana duba lafiyarsu a wani asibitin sojoji da ke birnin Makodi. Hedikwatar sojin saman Najeriya ta shaida mana cewar da zaran an kammala bincike, to za ta yi cikakken ƙarin bayani. Wannan dai shi ne karo na farko da ake samun hatsarin jirgi tun lokacin da aka samu sabon jagoranci a rundunar ta mayakan saman Najeriya. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan Mai na kaina, wannan shirin na zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Murtala da kashi na biyu na labaran duniya.
Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun faɗa a jiya Juma'a cewa miliyoyin 'yan ƙasar Sudan ba za su iya samun kulawar gaggawa ta rashin lafiya ba, domin yaƙi ya haifar da kusan rugujewar tsarin kiwon lafiyar ƙasar baki ɗaya. Ofishin kula da ayyukan jin ƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a wata sanarwa da ya fitar cewa tashin hankali da ƙarancin kayayyakin aiki da lalatawa ko kuma mamaye cibiyoyin kiwon lafiya tare da kai hari kan ma'aikatan kiwon lafiya na yin mummunan tasiri ga rayuwar mutane da kuma damarsu ta samun kulawar lafiya. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce wasu hare-hare 50 da aka kai kan cibiyoyin kiwon lafiya sun yi sanadiyar mutuwar mutane 10 tare da jikkata wasu 21 tun bayan da aka fara yaƙi tsakanin sojojin Sudan da dakarun rundunar tsaro ta RSF watanni 3 da suka gabata. Rick Brennan, daraktan agajin gaggawa na ofishin yanki na WHO a gabashin Bahar Rum, ya ce tashin hankali da rashin tsaro da ake ci gaba da samu tare da ci gaba da kai hare-hare kan cibiyoyin kiwon lafiya da takaita samar da muhimman kayayyakin kiwon lafiya na jefa al'ummar Sudan cikin halin ni'yasu ba tare da wata mafita ta siyasa ba. A ƙarshe, ƙasar Jamus ta fitar da tsare-tsarenta na farko kan ƙasar China a wannan makon, wanda ya kira Beijing a matsayin abokiyar adawa a kaikaice, tare da jaddada buƙatar ƙasar da ta fi kowace ƙarfin tattalin arziki a Turai da ta rage dogaron tattalin arziki kan babbar abokiyar cinikayyarta. Manazarta sun bayyana wa muryar Amurka sauyin manufofin da aka zayyana a cikin rahoton mai shafuka 64 da ke cewa ƙasar China ta sauya, ya nuna ƙoƙarin da Jamus ke yi na yi da gaske a hulɗar tattalin arzikinta da Beijing. Haka kuma sun tabbatar da cewa shirin mai da hankali kan yankin Indo-Pacific da buƙatar ƙara ƙarfafa haɗin gwiwar soji ya nuna yadda Jamus ta amince da alaƙar tsaro a Asiya da muradun Berlin. Ayang Chong, masanin kimiyyar siyasa a jami'ar ƙasa ta Singapore, ya ce dabarun wata manuniya ce ta tunanin Jamus bayan yaƙin Ukraine, kuma ya ce hakan ya nuna cewa Berlin ta koyi muradun tattalin arziki ba lalle ne su taimaka wajen wanzar da zaman lafiya ba.
Murtala na sanyin nake ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, illolin matsalar wutar lantarki a Najeriya ba tsaya kawai ga hana cigaban tattalin arziki ba, har ma da ɓangaren kiwon lafiya. Rashin wadatacciyar wutar lantarki da kuma tsadar samar da lantarkin daga janareta sun sa asibitoci da dama ba sa iya kula da majinyata, lamarin da ke janyo mace-mace. Sai dai wani kamfani mai tasowa yana ba asibitoci damar samun lantarki da suke bukata ta hanyar sanya musu na'urorin samar da wutar lantarki daga hasken rana. Alhassan Bala ya aika mana da wannan rahoton.
Ga 'yan Najeriya da suka saba zuwa asibiti a ƙananan garuruwa ko yankunan karkara, Labarin cewa wasu asibitoci suna rufewa idan yamma ta yi ba sabon abu bane. Matsalar wutar lantarki da ake fama da ita tana daga cikin dalilan da ke tilasta ma wasu asibitocin rufewa idan dare ya yi. A wuraren da aikin ke zama dole, wasu asibitocin suna duba marasa lafiya ne da tocila ko fitilar kwai idan dare ya yi sakamakon rashin lantarki. Wannan babban kalubale ne a harkar kiwon lafiya, musamman a yankunan karkara a kasar.
Kasan harkan aihuwa yawanci da dare ne, to ya zo da cewa ba wuta a nan wurin, mutane suna tsoro zuwa, da ma'aikatan ma suna ba za su iya su kwana nan ba wuta ba. So an zo an rage ba a samu aihuwa kamar da ma'aikatan ma ba su yada su yi aikin dare. An zo kuma wajen kankafin yara, a gaskiya da muna samun damuwa sosai. Domin muka ɗauke shi mu kai mu je mu ijiye a wura asibitocin da suna da wuta constant, mu sa su a fridge, sai in ya zo ranar da za a yi ma yara, sai a birnin mata sun zo suna jira, za a kama hanyar aje a duka a kawo. Wani lokaci kafin a samu a kawo za a iya haɗu da goslo, ba za a dawo da sori ba, wasu ma sun gaji da jira sai su kama yansu tafi.
A yanzu asibitin na Karu da ke babban birnin tarayya Abuja yana samun lantarki a kowane lokaci, tun bayan da wani kamfanin samar da wutar lantarki ta hasken rana sola mai suna Voices Energy ya samarwa da asibitin sola domin aikin kula da marasa lafiya.
Kawo wannan sola system din anan gaskiya komai ya gyaru, yanzu muna aiki awa 24 ba matsala. Mata kuma da yawa suna zuwa, in ka duba record na aihuwar mu ma a wata da dole lokaci mun kai 60 da wani abu a wata. So ba mu da damuwa a shafin zancen aihuwa yanzu da zancen wuta. An zo kuma wajen kankafin yara, tun da aka kawo wannan sola ba mu da damuwa, vaccine namu bai lallace, mata kuma suna farin ciki, aikin mu kuma yana tafiya yanda ya kamata.
Injiniya Tommy Bayo Ojo shine shugaban kamfanin samar da wutar lantarki daga hasken rana na Voices Energy ya bayyana irin ci gaban da harkar samar da kiwon lafiya zai samu idan gwamnati ta taimaka wajen maida asibitoci zuwa sola.
Looking forward, you know, what we plan to do is to implement this in more primary healthcare centers.
Abinda muke shiri shine mu tabbatar mun samar wa da kananan asibitoci wutar lantarki ta sola. Domin su kasance sun daina dogara da wutar lantarki ta Najeriya, yawan wutar da suke bukata a kowace rana ba ta da yawa, ba su da kayayyakin aiki masu daukar wuta da yawa, duk abubuwan da suke da su ba su da yawa, kuma kayan aikin da suke da su ba masu shan wuta da yawa ba ne, suna shan kilowatt kaɗan ne wanda 'yar karamar tashar sola ta ishe
su.
Kungiyar likitoci ta Najeriya NMADA ta bayyana matsalar samun wutar lantarki a asibitocin gwamnati a matsayin abu na biyu da ke babban barazana a harkar kiwon lafiya baya ga guduwar da likitoci ke yi zuwa kasashen waje. Alhassan Bala daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Alhassan Bala. A ranar 5 ga watan Yuli ne shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum ya kaddamar tashar samar da wutar lantarki mafi girma a kasar a garu Banda. Tashar da samar da wutar lantarki megawatt 30 wanda zai kai ga gidaje 70,000 ko kuma mutane 500,000 a mai babban birnin kasar. Shugaban ya ce aikin zai rage dogara da wutar lantarki a wasu kasashe da Nijar ke yi, ya kuma taimaka wajen bunƙasa masana'antu. Nijar na ɗaya daga cikin kasashen da ke da ƙarancin wutar lantarki a yammacin Afirka. Yusuf Abdullahi ya aika mana da wannan rahoton daga Yamai.
Nijar tana ɗaya daga cikin kasashen da suka fi ƙarancin wutar lantarki a yammacin Afirka, lamarin da ke kawo tarnaƙi ga cigaban tattalin arzikinta. A cewar hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka USAID ko USAID, mutum guda cikin 7 a ƙasar ne ke samun wutar lantarki ta zamani, kuma kashi 4 cikin 100 na mazauna yankunan karkara ne ke samun wutar lantarki daga tashar wutar lantarki ta ƙasa. A ƙoƙarin shawo kan wannan matsalar, gwamnatin ƙasar tare da haɗin gwiwar tarayyar Turai da hukumar AFD ta ƙasar Faransa sun kaddamar da tashar samar da wutar lantarki daga hasken rana mafi girma a Gurbanda.
kuna da wani babban arzikin kuma shine na hasken rana. Wannan tsananin zafin da kuke fuskanta zai iya kasancewa wata hanyar da za ta kai kasar ku ga ci gaba, musamman ma idan aka yi la'akari da yawan kilomitocin filayen da ake gani a kasar ku, inda za ku iya amfani da su wajen kafa ire-ire waɗannan tashoshin wutar da kuma miliyoyin mutane za su amfana da su.
Cibiyar za ta samar da megawatt 30, wato kusan rabin wutar lantarkin da tarayyar Najeriya ke baiwa birnin nan Yame. An gudanar da bikin bude wannan tashar samar da wutar lantarki daga hasken rana ne a ƙarshen jagorancin shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Bazoum.
Muna da irin wannan tasha da yawa tazo ministry Ibrahim Yakuba ya zana su wanda suke cikin aikin da ake yi, wato kafin nan da ɗan shekaru insha Allah komin matsalan da aka samu akan line mai zowa daga Najeriya ba za mu lura da shi ba. Kuma burin namu shine ba mu kawo lantarki don ya isa mutane cikin gidajensu. Abinda ake yi da lantarki shine masa'antu, kuma insha Allah wannan kokarin ma za mu yi shi kuma mu samu damar mu ma mu gina kasan mu.
Wani rahoto na hukumar da ke kula da makamashi ta duniya shekarar 2016 ya nuna Nijar tana amfani ne da kimanin megawatt miliyan 1,064,740 ne a shekara. Sai dai daga cikin wannan adadi kasar tana samar da kimanin megawatt 490,000 ne, yayin da take siyo wutar lantarki daga wasu kasashe kamar tarayyar Najeriya kimanin megawatt 749,000. Wasu 'yan kasar sun bayyana sabuwar tashar wutar lantarki daga hasken rana ta Gorobanda a matsayin hanyar kawo ƙarshen wannan matsalar ta wutar lantarki a ƙasar.
Gaskiya abu ne mai mahimmanci, kuma wani abu ne wanda ya kamata a ce tun da wuri an mai da hankali a kan shi, saboda raunin dogaran da ke da kwai na ita lantarkin daga ƙasashe makwabta, kuma irin da ita ƙasar take da rana wata 12 cikin wata 12 na ɗaya kenan, na biyu da kuma tsadar da ke da kwai ta lantarki ta hanyar wancan makamashi wanda ake aiki da shi.
Za a samu ci gaba ta hanyar rage dumamar yanayi, ma'ana wato dumamar yanayi da ake fama da shi ana cewa duniya ta yi zafi, to a dalilin wanda za a samu ragowa ta ton 250,000 kenan, in aka diba a iya cewa kenan ci gaba ne sosai.
Wannan tashar ta samar da wutar lantarki daga hasken rana ta megawatt 30, ita ce mafi girma a cikin jerin tashoshin samar da wutar lantarki daga hasken rana da Nijar ta mallaka, kuma kimanin mutane 500,000 ne za su ci moriyar wannan tashar, wacce za ta fara aiki daga ranar 25 ga watan gobe na August. Yusuf Abdullahi, tasker BOA daga Niamey, jamhuriyar Nijar.
A gaida Yusuf Abdullahi, wannan shirin na zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 22.5 zangon FM. Haka kuma a duk lokacin da ake so za a iya shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na VOA Hausa. Da kam yanzu anan Washington DC agunmu na cewa karfe 11:18 na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin mu na a dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Yau za mu ci gaba da tattaunawa da Muhammad Amin Yusuf, babban sakataren kungiyar direbobi ta Concerned Drivers of Ghana, akan yadda direbobin za su kare kansu daga zargi da ake musu cewa su ne ke haddasa hatsarin ababen hawa da ke sanadiyyar mutuwar mutane da dama a ƙasar da kuma jikata wasu. A baya bakon namu ya ce gwamnati tana dora haraji mai yawa akan direbobi, kana ya ce ƴan sanda kuma ba sa taimaka musu a aiki da suke yi. To koya mu'amalar direbobin da fasinjojin su, sai ya ce
kaga batun fasinjoji mu alfahari mu ne muka doki fasinjan nan ga mu yi mu kai shi wuri da za shi, amma fasinjoji wani lokaci muna gaya musu su samu muna hankuri in dai passenger kana cikin mota kaga driver na drive motar na bai kamata ba dole kamata kai magana dole kamata kai magana amma kaga wani magana cike shi passengerojin nan no sai mai kara su ce don me sa kike wannan abu kuma kullun ni na fadiwa kaman passengerji saboda su muke nan in ba sunan babu nan muna dokan su ababin da muke bin cike saboda shi yasa wani lokaci muka zo zamu kara kudin mota sai kamata su kuma su duba su understand kaman lamarin da muke cike yana da karfi lamarin da muke cike ina da wuya yasa muna rokan su yi su kuma su understand mu saboda mu da su mu yau mu aiki wani lokacin bayan da muka dabobi muka haje motocin mu rana guda ba mu yi aiki ba gaskiya mutane suka yi tafiya kafa zuwa wuri aiki da wuri sana'ar su da sauran su an ji jiki sosai cikin garin ga irin wadannan abu muka ce za mu yi mu dabobi gaskiya mun da mu passengers mun da mu jama'a ba so mu ne muna kara kudin mota ba amma muna rokan su passengerji mu da suke aiki su kuma su understand mu yizo kan lamari kamar haka
to a lokacin da direba ke tafiya da mota aka samu passenger mai fitina wanda zai iya kawo damuwa a cikin mota menene mataki da ku direbobi ya kamata ku dauka a dokance
gaskiya a kowane lokaci in dai passenger na kawo damuwa muka kai wurin police muna mu doke shi mu ba police in muka kai wani wuri kuma muna mu bari sauka don mutum guda bai damu sauran yasa muna mu bari mai shi su koko muka kai wuri yan sanda shi mu doke shi mu sa hannu yan sanda kuma jewa jebobi muna giya musu su san iya magana da mutane don wani driver na nan damuwan da ya fito da shi gida bayan motar ma da yake zamne ma da damuwa yake zamne da shi wuri yasa passenger kuma shi ka samu a samu hankuri yadda za a yi magana da shi saboda kar zuciyan kuma ya tashi kwanakin ga waɗansu sun doki mota za su wani wuri sun kusa wurin da za su shi da passenger ya sa driver haushi to driver kuma bai samu hankuri ba shi ya sa su dace isa irin wani abu kamar haka in yi muke gudu shi muke ce passengers a samu ma dabobi hankuri dabobi kuma su samu ma passengers hankuri
to amma kuma yaran motan ku da kukan ce musu mate a Ghana a Nigeria da wasu wurare akan ce conductor to su irin wa'annan yaran kuma akan samu matsala da su da fasinjoji har ma ya shafi direba akwai wani mataki da kuke dauka akan yaran mota
gaskiya akwai matakin da muke dokan saboda yanzu mun doki wani hanya ne da yanzu za mu yi yawo stations muna magana da conductors na da meeting na saboda suke tangayen driver suke taimaka ma driver in dai ba su taimaka ma driver kan hanya kan sari ba shi kawo damuwa yanzu na mu yi kaman kowane mota duka muna giya ma motan ya samu station ya samu union da yake cikin an san kaman motan ga cikin union gani an san motan ga in ana neman shi cikin station ga za a same shi saboda in dai aka yi haka to haka nan za mu yi mu samu hanya muna magana da conductors nan da mate nan da muke kira su a Ghana nan isa waɗannan mutanen duka le education in ce abu ya kamata a nuna musu yadda ya kamata a yi sari saboda in ka zama mate ko kuwa ka zama da conductor kana tunanin wata rana ke kuma ka rika motar kanka ko kuwa ka zama master kanka kana rike da mota
to bari mu dakata a nan har sai sabon mako idan Allah ya kai mu mu ci gaba da tattaunawar yanzu a madadin shi bakon namu Muhammad Aminu Yusuf babban sakataren kungiyar Concerned Drivers ta Ghana da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mu da sautin shirin Baba Yakubu Makeri ne yake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya Thank you.
To a gaida Baba Yakubu, yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayin da kuma sauraro ke aika mana ta email. To sabon mu na farko a ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau. Yace to ni da yawan nasiha zan yi ga masu yada cewa mutum ya mutu a shafin kansa da zumunta alhali kuma bai mutu ba. Ya kamata sani cewa ita mutuwa hanyar kowa ce. Idan ba a bi ta yau ba, to dan haka za a bi ta gobe. Dan haka sai a kiyaye. Sai kuma sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Sunusu Mal'atai da Magaranda, Isuhu Makiyar Mal'atai da Ilyas Yakubu Dagawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da Haddabu Mai Kwamfuta Mai Yama. Suka fara da sallama suka ce dan Allah ku faɗa wa gwamnanmu na jihar da Magaran, Lawal Ahmadu Madugu, cewa mu al'ummar garin Mal'atai da ke cikin shiya ta uku a jihar da Magaran, bayan ga matsalar rashin wutar lantarki a wannan gari namu, muna fama da rashin hanyar kwalta wadda za ta fi daga garin namu zuwa babban birnin da Magaran, da fatan za a taimaka a magance wannan matsalolin. Sai kuma sakonmu na gaba da ya fito daga Isihun Gila Faki. Ya ce buhun masara 42,000 ne, buhun sawa 40,000, buhun shinkafa mai bawo 33,000, litan man fetur 500. Gashi kashi uku cikin biyar na 'yan Najeriya sayan abinci suke, kuma yanzu ake tsakiyar shukar amfanin gona. Allah ya kawo mana sauƙin wannan tsada ta kayan abinci da muke fama da ita a Najeriya. Ka ba mu damuna mai albarka, amin. Sai kuma sako da ya fito daga Abakar Kawo Girgir. Shi ma ya fara da sallama ya ce tabbas muna yaba umarnin da rundunar sojin Najeriya ta baiwa dakaranta na nemowa da kuma zakulo duk inda 'yan IFAP suke. Muna masu fatan Allah ya ba su nasara da murƙushe wannan haramtaccen ƙungiya ta IFAP baki ɗaya. Ƙarshen sakon namu kenan. To mun gode ga waɗanda suka samu damar aiko da sakonni, sai a ci gaba da aikowa, mu kuma za mu ci gaba da kawo muku. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
To a taƙaice, Amurkawa na ci gaba da bayyana rashin gamsuwa da yadda demokuraɗiyya take tafiya a ƙasar a halin yanzu. A cikin wata ƙuri'ar jin ra'ayoyin jama'a daga kamfanin dillancin labarai na Associated Press, kusan rabin Amurkawa, wato kashi 49 cikin 100, sun nuna cewa demokuraɗiyya ba ta aiki kamar yadda ya kamata a Amurka. Manyan jami'an diflomasiyyar India da China sun tattauna da juna a gefen taron ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin Asiya a Jakarta. Wang Yi, ministan harkokin wajen China, ya shaidawa takwaransa na ƙasar India cewa akwai buƙatar ƙasashen biyu su daidaita ƙawancen da ke tsakaninsu, a cewar wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen China ta fitar. A yau asabar, jami'an Koriya ta Kudu sun ce akalla mutane 7 ne suka mutu sakamakon ruwan sama kama da bakin ƙwarya wanda ya mamaye ƙasar cikin kwanaki biyun da suka gabata. Wasu mutane 7 kuma sun sami raunuka, yayin da wasu biyu har yanzu ba a san inda suke ba, a cewar ma'aikatar harkokin wajen cikin gida da tsaro ta Koriya ta Kudu, inji kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun faɗa a jiya Juma'a cewa miliyoyin 'yan ƙasar Sudan ba za su iya samun kulawar gaggawa ta rashin lafiya ba, domin yaƙi ya haifar da kusan rugujewar tsarin kiwon lafiyar ƙasar baki ɗaya. Ofishin kula da ayyukan jin ƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a wata sanarwa cewa tashin hankali da ƙarancin kayayyakin aiki da lalatawa ko kuma mamaye cibiyoyin kiwon lafiya tare da kai hari kan ma'aikatan kiwon lafiya na yin mummunan tasiri ga rayuwar mutane da kuma damarsu ta samun kulawar lafiya. Ƙasar Jamus ta fitar da tsare-tsarenta na farko kan ƙasar China a wannan makon, wanda ya kira Beijing a matsayin abokiyar adawa a kaikaice, tare da jaddada buƙatar ƙasar da ta fi kowace ƙarfin tattalin arziki a Turai da ta rage dogon tattalin arziki, wato dogaron tattalin arziki kan babbar abokiyar cinikayyarta. Manazarta sun bayyana wa muryar Amurka sauyin manufofi da aka zayyana a cikin rahoton mai shafuka 64, cewa ya nuna ƙoƙarin da Jamus take yi da gaske a hulɗar tattalin arzikinta da Beijing.
To madalla, masu sauraro, da haka muka ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 a ugun Najeriya, Nijar, kamar Chadi. Za mu sake dawo da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryen, mu za a zuwa shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu kan amara da Murtala Faruk Sanyinna da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin, sai Salman Abu wanda ya haɗa da bada umarni, kai har ma da injiniyanmu na yau Mr. Peter. Daga nan birnin Washington DC, ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa sai mun sake dawowa a shirin manadire. Assalamu alaikum.